Abba.
More music at houseofsongs.com.
Abba. Zamanga. Zuciya ki kama maya, kin sace da murmushin shi guda.
Yeah.